Chatara, ruwan sanyi mai kamar bazara, tsayar ruwan zama, in ka zama mai saka ka sha zama, kina da kyau ga tarbiya, wani wani sadakin ki zambiya, kace amarya ta, 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 mata ta, 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 gawata, erga ta, ine mi kikyawun fata, kace amarya ta, 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 mata ta, ta, zan barki ba ina rasa ki dole in shawuya duk inda zaki je zame ki rakiya kan ki zan yi gale dukiya kikkawa ta sarauniya askanta kamar zinariya yarinya yar farara idan ki kamar ruwan madara dole ki ya shakara mai tsarin hakora kamar masara goma kin zarce tara ruwan sanyi mai kamar bazara tsayar ruwan zama in ka zama mai zanga ka sha zama